watan Ramadan shine wanda aka saukar da Alkur'ani a cikinsa, shiriya ne ga mutane, kuma ayoyi ne bayyanannu na shiriya, kuma mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Don haka duk wanda ya halarci wannan watan daga cikinku, to ya azumce shi, kuma wanda ya kasance mara lafiya ko akan wata tafiya, to idan ya sha azumi sai ya rama a waɗansu kwanakin na daban. Allah yana nufin sauki a gare ku, kuma baya nufin tsanani a gare ku, don ku cika adadin kwanakin Ramadan, kuma domin ku girmama Allah bisa ga shiryar da ku da yayi, don ku yi godiya.